إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت الله سبحانه وتعالى واندي تارا أوانا ينيني على بركة أوانا مسلاتيني على بركة دانتي قبادة كراتو نسيرا تمنزا الله صلى الله عليه وسلم منافاتا الله دات الدم karatun da ya gabata ina ganin mun kare bayani akan Isra'ila da Miraj mun kare bayani akan Isra'ila da Miraj yanzu zan mu tashi a cikin littafin fasali na biyu wanda wannan shine na mance ba sawara shi ba in Allah kai mu za sawara sai a rarraba wa mutane إن شاء الله فصل النبي شين الهجرة الهجرة النبوية إلى المدينة وأول أهد المدن هجرة زوا غرم مدينة كما دا هاروكان لوكتين غرم مدينة ينذكر أتن دمكي كراتن دمكي تنبايا duka mun yi bayani akan al-ahadul makki lokaci na garin makka abin da ya faru a garin makka kenan gwagwarmayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi tun daga aka aiko shi har ya zuwa shirye-shiryen hijira zuwa garin Madina wanda in muka ga shirye-shiryen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a garin Makka shine kira zuwa ga tauhidi duka gabaki daya shekarun da yayi a garin Makka shine kira zuwa ga tauhidi in muka dauki ayoyin da suka zo gabaki daya aka sabkar da su manzon Allah yana garin Makka duka suna kira kan tauhidi yaya aqida za ta tabbata wanda lokacin da aqida ta tabbata zatta sanya zuciya ta shiryu tana jiran Allah ya ce ayi kaza ko ka ayi kaza kuma ta bi wannan abu aqida ta zamanto gurguwa to babu zancen wannan zuciya ta tsaya ta saurari abinda Allah ya ce kuma abinda Allah ya faɗa shi yasa tsawon shekarun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a garin Makka kira ne zuwa ga tauhidi zan mu tashi al-ahadul madani lokacin da manzon Allah ya zo Makka lokacin da ake garin Makka wasu canji wasu abubuwa ne suka faru wanda a wannan lokacin manzon Allah a garin Madina ya kafa daula wanda daula aka ce an gina ta tana da tsare-tsare tana da dokoki yanda za a yi tahiyya da ita na farko ya zamanto dokokin da za su tsara alaƙa tsakanin musulmai da kansu dokokin da za su shirya alaƙa tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba alaƙa tsakanin garin Madina daula ta musulunci da wasu kasashe na wanda ba musulmi ba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara kasuwa ta garin Madina cinikayya saya da saidawa yaya manzon Allah ya tahiyyar da tsarin mulki wannan shine abin da zan mu karanta a cikin al-ahadul madani fasalin mu na harko shine ru'yar rasul sallallahu alaihi wa sallam ardal hijra manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mahalikin da yayi, wanda a mahalikin Allah gwada mishi garin da zai hijira. Mun gani dai an sha wahala a garin Makka, har ƙarshe dai manzo Allah kama hanya tahi da'i can ma dai bai samu ba abin da yake bukata. Yanzu kuma shirye-shirye ne, wasu shirye-shirye ne suka biyo baya na shirya zuwa garin Madina. An samu ruwaya daga Abdullahi ibn Zaid da Abu Huraira radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. من ذا الله صلى الله عليه وسلم كتوى الرواية تزور عبد الله بن زيد لأبو هريرة من ذا الله كتوى صلى الله عليه وسلم أم بعد هجرة با نيدة مكة زوا مدينة نيما دانا كسنتي إيرغة كمتانا غرم مدينة. Kina wannan yana gwada fadalai mutanen garin Madina. In ba dan hijira ba, ni ma da na zabi a dinga kira na ansari dan garin Madina. Sai ruwaya ta gaba daga Abu Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa ra'aitu fil manam, na gani a maholkina anni uhajir min makka ila ardin biha nakhlu, yace naga a maholkina ina yin hijira daga makka zuwa ga wani gari wanda yake da itacen dabino da yawa. Yace fa zahaba wahali ila annaha yamama aw hajar, manzo Allah sai ke cewa sai tunani na zatona wahal zatona sai ban cewa in ba Yamama bace ba, in ba garin Yamama ba, to garin Hajar ne. Garin Yamama har yanzu yankin Riyadh, Najd wajen Saudiya, yankin wajen Riyadh, gari ne mai albarka kayan noma, yana da itacen dabino da yawa. Sai manzo Allah ya tunani kenan a maholkin nawa can ne za a yi hijira. Ko kuma Hajar, Hajar kamar da Yaqut al-Hamawi yake cewa gari ne wanda yake Yaman, sai dai Hajar kuma akwai wani gari da yake kauye kusan garin Madina. Garin kamar murya yake da damagara. Me ake samu a murya? Kayan laka ko randuna da sauransu. To shi ma haka garin yake a Madina, randuna da kayan laka da sauransu daga Hajar ake kawowa Madina. Yace sai manzo Allah na yi tunanin ko Yamama ko Hajar nan ne za a yi hijira. Sai manzo Allah ke cewa fa iza hiya al-Madina al-Yasri, yace ashe Madina ce. Tunani na Yamama ko Hajar, yace to ashe inda zan yi hijira Madina ce, gandi ne wanda ake ce ma Yasrib, wanda tsohon sunanta shine Yasrib, wanda ya zo a Qur'ani wa iz qala ta'ifatun minhum ya ahla yasriba la muqama lakum farji'u. Manzo Allah da yazo sai sauya mata suna ke kiranta Madina, kuma haka ya kara mata suna Tayyiba, ta zamanto sunan Yasrib ya bace, ya zamanto sunanta Madina ko kuma sunanta Tayyiba. Na an samu ruwaya daga Baihaqi. A Baihaqi, in an ce Baihaqi abinda ya shahi sira, za a kawo littafin shi da la'ilin nubuwa wa ma'arifati sahibi shari'a wa ma'arifati ahwali sahibi shari'a. Ya kawo hadisi daga Suhaibu Rumi, yake cewa manzan Allah ya ce uritu dara hijratukum subhadun baina zaharanai harratai, yace an gwada min inda zan yi hijira wata ƙasa ce ƙasa kamar laka barbarkiya wadda take tsakankanin Harra unguwa ce wadda take tsankanin duwatsu, bakaken duwatsu guda biyu, shine Harra. Yace fa imma an takuna Hajar aw Yasrib, sai manzo Allah yace ko garin Hajar ko Madina ce ko Yasrib. To kuma haka tsarin Madina yake, unguwa ce tana da bakaken duwatsu, garin gabaki ɗaya tsankanin bakaken duwatsu guda biyu yake. Arwaya ta Tirmidhi a cikin sunan da ya kawo daga hadisin Jarir bin Abdullah yake cewa inna allaha auha ilayya haula ayi haula ay thalatha nazalt fa hiya dar hijrati, yace Allah ya mun wahayi duk ɗaya daga cikin waɗannan gari ruwan kazafka ka zamna tunan ne wurin hijirarka. Sai ce Madina ko Bahrain ko Qinnasirin. A nan da in muka ɗauka Madina ta yi zamantowa ta yi daidai da garin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda kusanta da ina da Makka. Bahrain tana da nisa da Madina. Qinnasirin a lokacin cikin yankin Sham cibiyar kirsoci ne, kenan ba zai zo ba ma manzon Allah ya kama hanyar hijira zuwa can. Sai ruwaya ta gaba ya ce haddasna al-Humaydi haddasna Sufyan haddasna al-Amash qala samitu Aba Wa'il yaqul udna Khabbaban, Abu Wa'il yake cewa mun kai ma Khabbab bin Arth sahabin manzon Allah ziyara. Fa qala, sai yake ce mu hajarna ma annabi sallallahu alaihi wasallam, mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan in an ce mun yi hijira, kenan yana nihin shi da manzon Allah tare suka hijira, amma babu wanda ya hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba Abu Bakar ba da wanda ake ce Amir bin Huwaira. Kenan anan abin da yake nihin kenan mun yi hijira lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya hijira, bayan shi muka yi hijira. Yace da muka yi hijira yace nuridu wajha Allah, yace wallahi mun yi hijira ba dan neman wani abu ba, kawai neman yarda Allah ya sa muka bar garin Makka muka dawo Madina. Yace fa waqa ajruna ala Allah, ladan mu ya tabbata a wajen Allah, duk wanda ya hijira. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid muragaman fil ardi wa sa'a, yace ladan ya tabbata a wajen Allah. Yace fa minna man mada wa lam ya'khuz ajruhu shay'an wa lam ya'khuz min ajrihi shay'an, yace daga cikin mu akwai wanda suka shude wallahi bai samu komi ba a ladan shi ne a nan duniya, bai samu komi ba. Me yake ni an yi hijira bai jima ba yana da rai har ya ga lokacin da musulunci ya ɗaukaka, aka samu ganima aka samu dukiya shi da wuriyarsu. Yace minhum Mus'ab bin Umair, daga cikin su akwai Mus'ab bin Umair. Yace kutila yawmu Uhud, an kashe shi a yakin Uhud. Yakin Uhud kuma an yi shi a shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wataraka namira, ya bar namira tuhaci tilak. Fa kunna idza gattaina ra'asuhu idza gattaina biha ra'asuhu barat rijlahu, yace wannan tuha ɗaya da ya bari da ya mutu za a binne shi, in muka rihe kanshi sai kafuwan shi su bayyana. Yace wa idza gattaina rijlaihi bada ra'asuhu, in muka rihe kafuwan sai kanshi ya bayyana. Na duba wane ne Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kahin ya karɓi musulunci, in ka ce a garin Madina babu yaron sarmayin da yake sa kaya irin na Mus'ab bin Umair. Mahaifiyar shi mawadaci ya ce kayan da zai sa babu wanda zai sa irinsu, amma yanzu da ya musulunta kuru ba haidai dawo rigar shi nawa, sowa shi ɗaya da ita aka binne shi, jahidi da kanshi ake binne shi, ita ma an rihe kanshi ƙahuwan nasu bayyana. In an rihe ƙahuwan kanshi, Mus'ab bin Umair yana yaron nan, manzan Allah ya gama shi da ƴan garin Madina 12 da suka zo suka musulunta, ya gama sai ya ce je ka koya musu Qur'ani yana yaro. Shi ne ya zamanto ambasadar na farko a musulunci, wanda dai manzan Allah ya tura shi je ka koya. Ya ce Musa bin Umair gida-gida yake bi iya koya Qur'ani. Ku duba dai abinda sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi, gida-gida yake bi, gida-gida da shi ake karantar da Qur'ani, shi da 12 bai kare aikin shi wa Musa bin Umair, sai da kowane gidan Madina aka samu ana ambaton manzan Allah a ciki, kowane gida kenan, kowane gida sai da aka samu musulmi. Wai wannan Musa bin Umair shekara guda yi, shekara mai zawwa, sai da mutum 70 suka tafi Madina, suka tafi Makka hajji don su gama da manzan Allah. Mutum 70, wanda wannan manya ne, jigo ne a garin Madina, banda wanda ba su taho ba. Ya ce wannan shi ne musulunci, shi ne sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, in ta yaɗu babu wanda ni zai tare ta, ka ce kowane gida sai ta shiga. Kowane gida ya ka samu, wannan yana intisabi zuwa ga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ahli sunna ne. Yace Musa bin Umair a yakin Uhud aka kashe shi, ana kashe shi da aka fara dukan wanda aka kashe a kai su Madina, abin ne manzan Allah ce amiru wurin da suka mutu abin ne shi, shahidi ina yake binne shi, inda ya mutu ana aka yi rami aka binne shi. Yace ba mu binne shi ba, da aka janyo he manzo Allah ya ce ku rihe kanshi, sauran kahuwan ku sa mishi ciyawa ku rihe. Sai ke cewa wa minna man aina at tamratuhu wa huwa yahdibuha, yace kuma daga cikin mu akwai wanda dimmiye shitani na ya jima kuma ya ci riban musulunci a duniya kahin ma lahira. Allah muka ɗauka kaɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshen rayuwar shi, farkon zawar shi Madina sai yi kwana uku ba a ci abinci ba a gidan shi, sai a yi wata guda ba a hura wuta ba, dabino da ruwa kawai ake ci. Zai jima he yunwa ta huro shi da shi da Umar da Abubakar kin su je gidan wani ya musu yanka su ci abinci. Amma a cikin shekara 10 nan ƙarshen hajjin manzan Allah, sai da ya yanka he da ya soke raƙumi kusan 100, yana sokewa har sai da ya gaji ya ba Ali bin Abi Talib idansa, wanda ya soke 100 a can dama ba yanzu ba, ai ba zaka ce mashi bai da kuɗi. Wannan shine cikin shekara 10 rayuwar tayi ta sauya, kuma wannan shine ganin gwada cewa musulunci shi ne addinin da zai tsara rayuwar mutum kuma ya ji daɗi duniya da lahira. Lokacin Umar hede ya kai Umar, dukiya ta yi yawa, salar ake ma sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kowanne daidai da matsayin shi. Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatihi wa qatal, wanda ya ciyar ya yi jihadi kafin a buɗe garin Makka bai zamantowa ɗaya da wanda sai bayan an buɗe garin Makka ya musulunta. Wanda ya yi yaƙin Badar da wanda bai yi ba, ba su zamantowa ne ɗaya, sai ce wanda ya yi yaƙin Badar ya yi kowa salar, wanda ya biyo bayan shi ya yi yaƙin Uhud bai yi Badar ba yana bin shi baya. Wanda ya musulunta kafin a buɗe garin Makka ya yi wanda ya musulunta bayan an buɗe garin Makka. Dukiya ta yawaita hannun mutane, ka ce lokacin Usman dan ba a mahaƙi, lokacin Usman hede kai zakka ma bai turawa a Hudda a amsu, kawai ta yake ma masu kuɗi kowa a Hudda zakkai shi saboda wadata. Mu duba lokacin da sahabban suka zo Madina, busu da komi, Abdurrahman bin Auf bai yi da komi, kawai sai a gwada mishi kasuwa, Usman bin Affan, Abubakar, amma kahin shekara goma nan ta ƙare hira suka zamanto masu kuɗi na kirki a garin Madina. Usman bin Affan rijiyar da ya saya bi'ir Ruma, wani malami da ya canza kuɗin da ya saye ta, ya ce a kaɗan lokacin da naira ta yi sefa banar, ya ce naira kusan miliyan 300. A sefa a lokacin kenan wajen miliyan 600 ya sayi wannan rijiya. Ga kuɗin da ya bada za a ta yi yaƙin Tabuka, manzan Allah saboda yawan su cayi daga yau babu abin da zai cutar da Usman. Ya zamanto mi manya-manyan masu kuɗi, balle su Abdurrahman bin Auf. Sai ruwaya ta gaba ya ce haddasina Matar bin Fadl, haddasina Rau, haddasina Hisham, haddasina Ikrama, an ibn Abbas radiyallahu anhu ma kala bu'isa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li 40 sana. An aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 40, an mishi wahayi. Famakasa bi Makka 13 sana yuha ilayhi, ya zamana a garin Makka shekara 13 ana mai wahayi. Summa umira bil hijra fa hajara 10 sanin, aka mishi umarni ya yi hijira, sai ya hijira ya zamana a garin Madina shekara 10. Wa mata wa huwa ibnu 63, ya mutu yana da shekara 63. Muna da 20, muna da 40, ga 13, 53 ko ga 10, 63 kenan. Fatara ta wahayi duka Qur'ani an sabkar da shi a cikin shekara 23. Mun gani shekara 13 kira zuwa ga tauhidi. Babu shari'a a garin Makka, babu juma'a, babu huduba, saboda ba hankali bai kwanta ba. A cikin shekara 10 manzan Allah aka fara huduba, aka haramta kaza, ayi kaza, ayi kaza, ayi kaza, ayi kaza, har sai da aya ta sauko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka mishi umarni da ya hijira, ayar da tace manzan Allah ya hijira, yace ita ce Allah ya ce wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hakim ya kawo a cikin mustadrak, yace fitan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina bayan an yi bai'atul Aqaba, an yi bai'atul Aqaba da wata uku, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai huta. Atarwa ya ce ya huta daga Makka ranar Litinin, ya kama hanya ya bar garin Makka. Akwai sirri na ranar Litinin, Litinin a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. An mishi wahayi ranar Litinin, an aihe shi ranar Litinin, wanda ya tabbatar ma da kanshi an aihe ni ranar Litinin, an mun wahayi ranar Litinin, kuma zai huta daga Makka ya tafi Madina ya huta ranar Litinin, kuma ya shigo garin Madina ranar Litinin, kuma ya mutu ranar Litinin. Sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina azumtar ranar Litinin saboda ranar Litinin aka yi ni. Yana Litinin da alami shi manzan Allah na azumtar su, lokaci ne mai girma. Ya ce daga cikin sahabban shi wanda suka huta da manzan Allah hijira, Abubakar Siddiq da Amir bin Fuhaira, su suka raka shi. Wanda da aka ce a yi hijira ma manzan Allah da ya haɗi ma Abubakar, abin da ya fara cewa as-suhuba, as-suhuba, ni zan raka ka da ni zai ata, kuma suka kama hanya kamar yanda aka tahin a gaba, hadisi na gaba zai kawo. Wanda suka yi hijira kahin manzan Allah ya isa Madina suka ce su ne Ibn Ummu Maktum Makahon da Abu Salma mijin Ummu Salma, ya zo daga hijira daga Habasha. Da ya zo hetarro wannan mutanen 12 'yan Madina sun zo, bai koma Habasha ba, kawai hebi su suka tafi. Ita kuma Ummu Salma matar shi, mutanen ta yi suka tsare ta, ba ta yi hijira ba tare da Abu Salma. amma wanda ya fara zauwa Madina daga cikin sahabban manzo Allah shine Musa bin Umair, shi ya fara yin hijira. Kamar yadda muka gani, wanda ya fara yin hijira zuwa Habasha shine Usman bin Affan da matar shi Ruqayya, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da manzo Allah ya huta zuwa Madina, wanda suka yi saura musulmai a garin Makka suka zauna. Duk wanda bai iya huta yana cikin garin Makka yana zama. Sai manzan Allah, hadisi can na harko da magani, manzan Allah ya ce in ba dan hijira ba da na zamanto ɗaya daga cikin mutanen garin Madina. Nan me yake so manzan Allah ya faɗa? Ya gwada fadalan mutanen garin Madina, matsayinsu a musulunci, gudunmuwar da suka kama musulunci. Kuma wannan ba ɗan garin Madina, duk wanda ya mai da musulunci yama musulunci gawa gata, Allah shi ma yana cikin irin wannan mutanen wanda Allah yake yi. Ɗan garin Madina, a manzo Allah ya ce ni ma da na kasance in ba dan hijira ba da na kasance ɗaya daga cikinsu. Ya ce wannan manzo Allah lokacin da aka buɗe ganin Hunayn, aka samu ganima ta yakin Hunayn, an samu ganima mai yawa kan mance yakin Hunayn da aka yi buɗe garin Makka aka huce. To ganima aka samu ta dabbobi masu yawa wanda raba za a yi, amma da aka zo rabawa manzan Allah waɗanda suka musulunta da 'yan garin Makka wanda suka biyo shi, don ya zo buɗe garin Makka da mutum 10,000, waɗanda suka musulunta a garin Makka mutum 2,000 suka bi shi aka ta. Da ya zo rabu sai duba ɗan garin Makka ɗaya a bashi raƙumi 100, wannan ma ɗan garin Makka ne 100, wannan ma 100, wannan ma 100, ba ɗaya ba biyu bai yawar raba musu raƙumi 100, 100, 100, 100. Duk wanda aka bashi 100 ɗaya zamanto mai kuɗi. Abubakar ba bashi ba ne komi, Umar ba bashi komi ba, 'yan garin Madina ba basu komi ba. Wannan mi zai fara kawowa a kan mutum? Bai ba ne wanda wani ya faɗi wa manzan Allah wannan rabon ba a yi adalci ba, sai manzan Allah ce kai canka in ni ban yi adalci ba wa zai yi? Don me yasa rabon manzan Allah wani ba zai sa baki a ciki ba? Saboda in huwa illa wahayuwa, wahayi ake ma manzan Allah. Allah ne mai wahayi, wane ba shi ɗari, wane ba shi ɗari, wane ba shi ɗari, wane ba shi ɗari, saboda hikimar da Allah ya sani. A kaɗan abin da mutum zai gano wannan jiya suka musulunta, ana neman kare sharrinsu, musulunci ya gama da su, aka baka raƙumi 100, wani sharri zai kama musulunci kuma? Ku kuma waɗannan wanda kuke cikin musulunci an yarda da imaninku, ko ba a baku ba, wuta zaku da musulunci? Yana da cikin hikima manzan Allah garinsu ne Makka, kuma ya ji zahin huta daga garin Makka. Yanzu an ci garin Makka da yaƙi, ya zamanto garin wa? Garin manzan Allah. Kenan manzan Allah iya mi ya dawo garin Makka ya zama? Kenan Makka ta zamanto babban birnin musulunci, ta zamanto capital ta daula ta musulunci. Yana iya ko bai iya? Yana iya. Amma manzan Allah ya zaɓi zuwa ina? Madina. Yanzu dai kus-kus ya tashi, kamar yadda wannan ɗabi'a ce, daga kaga an fara samun ɓaraka tsakanin mutane, to wani abin duniya shi ne hoto, wani abin duniya shi ne gama. An samu ɓaraka a ƙungiya, da wuya ka samu kaɗan za ka samu matsala ta aƙida ce, ko matsala ta fahimta fiƙihu za ta raba mutane. Mafi yawa abin da yake rabawa abin duniya. Wannan bai yarda ba, wane ya ci haƙƙin shi? Shine Umar, lokacin da aka kawo ganima ta yaƙin Farisa da yawa suka ce wannan Umar ya rana ce wadda suka yi farin ciki, ce wallahi wannan ba rana farin ciki ba ce, ya ce babu wanda su samu wannan duki sai adawa ta shiga tsakaninsu. Abin da yake fara wurga adawa tsakanin mutane shine ne dukiya. Allah ce wato hibunar mala hubban jamma. Allah kare nan da aka fara zanci har ɗaya daga cikin shugabanni na ansar ya zo wajen manzo Allah ya kawo mishi labarin ya ce ka ji abin da mutane suke cewa. Ya ce to kai me kake cewa? Sai ta yi manzo Allah ni dai shugabansu ne. Na kware musu ba ya ce to taro su kirawo musu duka su zo. Ya hute manzo Allah yana kiran kowa ya zo ya ce suka zo da waɗanda ba ma a kira ba su ma suka zo. Manzo Allah ke ce musu wata irin magana ce na ji daga wajen ku ta hoto. Ya yi shakka ya ji shakka ya ji irin wannan abu. Ya ce wallahi in kun so kuna iya cewa kuma kun faɗi gaskiya kuna iya cewa ya zo daga garin Makka a kore mu muka mashi ne mu muka kare shi. Ya zo ɗan garinsu sun watsa mashi ƙasa a ido ya zo wajen mu kuma kare shi. Manzo Allah ta zanowa kuna iya cewa kaza sai su ce Allahu wa rasuluhu aman. Sai in kun so kun haɗi gaskiya ya ce musu to kuma ku saurara kuke ban tardo ku ba kuna cin junanku. Wanda a gaba baban gaba zai yi bayani yadda suke cin junansu. Ban tardo ku ba kuna cin junanku sai Allah ya shiryar da ku da ni. Suka ce wallahi manzo Allah haka ne. Ban tardo ku ba kuna kauce ma shari'a kuna batattu Allah shi yadda ku da ni ce wallahi haka ne. Sai ce musu to ku saurara ku ji ba zai daɗa muku rai ba. Mutane in ba su ragumi in ba su akuyoyi in ba su tumaki su koma garinsu ko kuma ku koma da manzan Allah garin Madina wanne yake muku daɗi wanne yake a wajenku? Ce wuri ya kama da kuka suka ce wallahi wannan yahi mu koma da manzan Allah ya himu alheri da mutane a bamu raƙummai da dabbobi mu koma da su garin Madina. Kuma wannan shine har yanzu ka je garin Madina sai ka tabbatar da anan aka binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanayin garin ma ba ɗaya bane ba nutsuwar da take garin balle masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ke ce musu ku saurara ƴan garin Madina suka bi wannan hanya ƴan garin Makka suka bi wannan hanya. Yace wallahi hanya ƴan garin Madina zanbi. Yace ƴan garin mutane gabaki daya riga ta ce ta waje. Yace kuma ƴan garin Madina riga ta ce ta ciki kamar ka ce su ne debaral kina. Mutum dai ai ba zai iya hudda rigar shi ta waje yadda ko amma ta ciki ba zai hudda ba. Yace haka ƴan garin Madina suke wuri a wuri. Wata ra wasiya yake ma sabon shi ku kyautata ma ƴan garin Madina. ƴan garin Madina mutane na ne ko mutum ya yi laifi ku yahe mishi ku kyautata ma mai kyautatawa a cikinsu. Wata ruwa ya ce alaman mutum munafiki ne a gan shi bai son ƴan garin Madina. In ka ga mutum yana da imani yana son ƴan garin Madina saboda su suka kama addini yana da. Ya ce shi ne manzo Allah ke nihi in ba don hijira ba ni ma da na kasance ɗaya daga cikin ƴan garin Madina. Sai ruwaya babi na gaba yawmu bu'as bu'as yaƙi ne wanda aka yi tsankanin ƙabiloli guda biyu na garin Madina Aws da Khazraj. Ruwaya ta farko ya ce haddasani Ubay bin Isma'il haddasana Abu Usama an Hisham an Abi an Aisha qalat kana yawm bu'as yawman qaddamahu Allahu li rasulihi faqadima rasulullah wa qad iftaraqa mala'uhum wa qutilat sarawatuhum wa jurihu faqaddamahu Allahu li rasulihi fi duhulihim fil islam. Aisha take cewa ranar yaqin bu'as rana ce wanda Allah ya ma manzon shi shinhuda dan ya shigo ya taro ya tardo garin Madina a tubus. A ranar yaƙin duka gabaki ɗaya kansu a rarrabe ki ɗan garin an kashe manyansu daga cikin wanda aka kashe akwai Hudayr shugabani na Aus wanda baban sahabin manzon Allah Usayd ibn Hudayr yace an kashe shi a wannan yaki shugaba a lokacin na Aus shine Amr bin Nu'man al-Bayadi shi ma an kashe shi a wannan Aus ta fara samun nasara Khazar suka fara samun nasara daga farko kuma sai aka rihe yaki da nasarar Aus yanzu din manyan nasu an kashe su manyan wanda su iya tsayawa in manzon Allah ya zo su ce a'a bamu yarda ba an kashe su kina shine shunhudar da Allah ya mawa Allah ya ma manzon shi yace da yazo ma kansu arabe ki me suke nema shugaba suke nema to sai ga manzon Allah ya zo wanda Allah ya hada zukatan shi Allah ya ce wa kuntum ala shafa hukratin minan nari fa anqazakum min kuna gabai ku hada wuta sai Allah cece ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da yazo ma ko gabaki daya Aus da Khazar kin suka goya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kadai wanda ake kishin za dora shugabanci a garin Madina shine Abdullah bin Ubay bin Salul kuma da manzon Allah ya zo ma sai aka yi watsi da lamarin shi a wannan shine gadan mushi da munahuci ya zama kullun in ka ji an yi atanta za a kashe ma manzon Allah hari to zai da hannun shi a ciki kuma haka har ya mutu a munahucin shi kenan wannan rana ce wanda Allah ya shunhuda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan dan musulunci ya daukaka sai babi na gaba ardin rasul sallallahu alaihi wasallam al-islam ala al-maqabail wa islam al-ansar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bujuro ma kabilun larabawa musulunci yanda yayi wa'azi wani irin wa'azi yayi wata irin da'awa yayi da'awa ta gida gida ne wahala ka dinga bin manazil manazil fada fada kuma yanda ansar suka karbi musulunci sai ruwa hara da ruwa haddasana Musa bin Isma'il haddasani Mahdi bin Maimun haddasana Ghailan bin Jarir قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله غيلان يكي تيما أنس كبان الأبار سونن أنصار كوكو كساما كنكو كو ألا سامكو ونن سونا قال بل سمان الله ألا سامو ونن سونا كنن با أمك با كنن با yace kunna nadkhulu ala anas fa yuhaddisuna manaqibul ansar wa mashahidihi yace mun kasance muna shiga wajen anas sun mun je wajen shi sai dinga ba mu wajen shi sai dinga ba mu labarin fadalai mutanen garin Madina kuma da abubuwan da suka yi na taimaka ma musulunci riwaya daga Musa bin Uqba daga Zuhuri yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya arid namsahu ala alqaba'il manzon Allah ya kasance yana bujirar da kanshi akan kabiloli na larabawa wa yukallimu kull sharifa qaumin yana ma sai je wajen kowane mutane babban su yaje tarda shi yace la yasaluhum illa an yu'u wa yamna'u in yaje ya kai inda habbe cewa da Allah ku amshi ku yi imani da Allah ko abin da yake bukata ku kare ni in isar da sakon Allah kada abin da manzo Allah yake nema wa yaquli he dinga ce musu la ukraha ahadan minkum ala shay'in bazan tilasa ma ba wani ya shigo musulunci bal uridu an tamna'u man yu'zini hatta uballiga risalati rabbi yace kawai abin da nake bukata wajen ku ku kare ni in isar da sakon ubangiji na ku kare ni kawai kade nake nema yace fala yaqbaluhu ahadun bal yaquluna yace babu wanda zai karbe shi bari dai hede su ce qaumur rajul a'lam bihi ai mutanen mutum su suka yi sani da shi wannan ai magana ce ko kinan yanda ɗan garin makka mutanen ka ne basu yi ba imani da kai mu ma haka tunda sun san ka basu yi ba imani da kai mu ma bazan yi imani da kai ku duba dai abin yana da zahi yana da ciwo mutum ya kama hanya babba ne kuma ya je a haɗe mishi magana ya dawo amma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yace sunan wannan ansar da Allah ya sanya ma sabon manzon Allah Allah ke cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wal-ladina taba'uuhum bi ihsani Allah ce radiyallahu anhum maradu'a wanda suka zamanto sabiqun ne na harko daga cikin ɗan garin Madina daga cikin ɗan garin Makka sai Allah ce wal-ansari da ɗan garin Madina da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa duka Allah ce radiyallahu anhum maradu'a Allah samu cikin su duka Allah ya yarda da su Allah ya rida mu ruwa ta gaba daga Baihaqi wanda ya kawo ta a cikin dalailin nubuwa yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi suqil majal yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasuwar da ake cema zil majal yattabi'u an-nas fi manazilihim wa yad'uuhum ila Allah yana bin mutane a masabkin su ai kasuwa kowa na zawa zai je ɗan masaukin garin wani masaukin ƙabilar wani ya dinga bin su yana musu yana bi yana wa'azi hakim Nisaburi ruwaya da ya kawo daga Jabir yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'rid nafsahu ala an-nas bil mawsim manzo Allah na bijirar da kanshi ya kawo kanshi ya gabatar da kanshi a wajen mutane in hajji ya zo fa yaqulu hal min rajulin yahmilni ila qaumihi daga cikin ku dan Allah akwai wanda zai doke ni mutahi wajen mutanen shi makka dai wata zamnuwa fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalam rabbi yace quraishawa sun hana ni in isar da sakon Allah yace fa atahu rajulun min hamdan fa ajabahu sai wani mutum daga kabilar hamdan sai yazo yace ni na doke ka summa khashiya ala alla yattabi'ahu qaumahu yace na doke ka mutahi sai yi tsoran kai ya doki manzan Allah in sun tahi ko mutanen shi su kware ne ba faja'a ilayhi sai dawo wajen manzan Allah fa kala yake cewa ati qaumi fa ukhbiru yace manzan Allah barni in tahi wajen mutane na garin mu in ba su labarin ga wanda na gani annabin da yake kira zuwa ga Allah yace summa atika min amil muqbil yace shekara mai zawa zan dawo maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kala na'am sai manzon Allah ya ce eh tahi ka ba su labari yace fan talaka da ya tahi ma waja'a wafdul ansar fi rajab sai delegation tawaga ta ɗan garin Madina a watan Rajab ne suka zo shi wancan an gamu da shi a haji kenan bayan haji zulqa'ida zulhijja kenan zulhijja muharram safar rabi' awar jumada al-ula jumada sani sai rajab sai suka zo haka wannan ruwaya Abu Nu'aym da Hakim an-Nisaburi da Baihaqi a cikin dalail sun kawo yace haddathani Ali ibn Abi Talib qala yace lamma amara Allahu nabiyahu an ya'rid nafsahu ala qaba'il al-arab lokacin da Allah ya umarci annabin shi ya dinga bijirar da kanshi akan kabilan Laraba yana wa'azi tana yi wa an samu yace kharaja ana wa ma'ahu wa Abu Bakar ila Mina sai muka huta yace ni kina Ali ibn Abi Talib da manzan Allah da Abu Bakar sai muka tahi Mina kina lokacin haji 8 ga wata ana Mina yace hatta dafa'ana ila majlisin min majalisil Arab yace har sai da muka zo wani majlisi wata fada ta fadar Larabawa yace taqaddama Abu Bakar wa kana nasara Abu Bakar he shiga gaba kuma Abu Bakar yana da ilimin nasab dangane in ya ga wani sai ya ce kai dan kaza ne, kakanka kaza, har sai ya dangana kakanninka gabaki daya. Wanda ilimi ne abin yabo wajen Larabawa, wanda ya san wannan abin. To Abubakar yana da ilimin wannan. Da ya zo ma hitaye manil qaum, ku su wane ne? Qalu min Rabi'a, suka ce mu daga cikin bani Rabi'a muke. Qala min ayi Rabi'in antum, a cikin gidan Rabi'a ke ci, daga cikin wani gida a cikin gidan Rabi'a, wata bangare kuke, wani fami kuke. Qalu min Zuhar, suka ce mishi kaza, shi ya sani, sai yake dangana musu, yake dangana musu. Wannan kenan usulubi na mi janyo hankalin mutum wanda ya sa ayi da'awa, ka zo mishi ta bangaren abin da yake so. In ya zamanto abin da ya burge shi, yana son garin shi, sai ka zo mishi ta mi ta hanyar gari, kamar yadda manzon Allah ya ma wannan Addas bawan nan da ya tahi Ta'if. Manzon Allah ya ce mishi kai dan wani gari ne, sai ce dan Nainawa. Sai manzon Allah ke cewa garin Yunus bin Matta, yace ka san shi, shikenan ya bude mishi hira. Suka yi ta hira da manzo Allah, su ma Abubakar ya bude, ku ɗan wani gida ne, ɗiyan wane ne, a ɗiyan wance ne, ko he dinga jana musu, kakan ku wane 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 wane, abinda zai janyo hankalin mutum. Yace daga nan sun ma dafa ana ila majalisul Aws wal Khazraj, yace daga nan ko he muka tahi majalisi amana na Aws da Khazraj, yan garin Madina. Yace wa humul ladzina sammahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ansar, sune manzo Allah ba su sunan ansar, da kaunihim ajabuhu ila iwaihi wa nasrihi, saboda sun karba ma manzo Allah wajen kare manzo Allah da taimaka mishi. Yace fa ma nahadu hatta baya'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi yace da muka je majalisin su munawa mu uku, Ali, Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ba mu tashi daga majalisin su ba, dukkan sai da suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya. Dalilin ne, yace dalilin hadisin da gaba da zai zo, yace su ne Abu Umama, Asad bin Zurar, da Rafi bin Malik bin Ajlan, da Jabir bin Abdullah, da Uqba bin Amir, da Auf bin Haris, da sauransu, da Asad bin Zurara, ma Rafi bin Malik, Mu'az bin Afra, da Yazid bin Sa'alaba, da Abu Haysam bin Tayhan, da Uwaym bin Sa'ida, kuma a wata ruwaya suka ce da Ubada bin Samit da Zakwan. Wannan su ne na harko wanda manzo Allah ma wa'azi kuma suka karbi musulunci. Ibn Ishaq a cikin sirar shi ya kawo yake cewa man lamma ra'ahum nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah da ya gansu ma, qala man antum, yace ku su wane ne? Qalu min al-Khazraj, mu ɗan ƙabilar Khazraj. Qala afala tajlisuna ukallimukum, manzo Allah yake cewa ku zamana ba muku bayani? Qalu na'am, yace fa da'ahum ila Allah wa arada alaihim al-islam, manzo Allah ya musu wa'azi, ya kira su zuwa ga Allah, ya bujiro musu musulunci, wa tala alaihim al-Qur'an, ya karanta Qur'an. Wa kana mimma sana'a lahum anna al-yahud kanu ma'ahum fi biladihim, wa kana mimma sana'a Allah lahum, yace abinda Allah ya musu ya sauƙaƙe musu karɓan musulunci shine yahudawa suna tare da su a garin, a wani gari, garin Madina. Kamar yadda ya gabata, akwai yahudawa bani Quraiza, akwai yahudawa bani Qainuqa, akwai yahudawa banu Nadir, duka suna kewayen Madina, kuma suna mu'amala dawa da yan garin Madina. Yace wa kanu ahli kitab, su kuma ahli kitab ne, suna da attaura a hannunsu. Wa kana al-Aws wal Khazraj aksar minhum, su kuma yan garin Madina, Aws da Khazraj sun yi yahudawan yawa. Wa kanu idza kana bainahum shay, idan wani fada ya tashi tsakaninsu, kenan sun san yan garin Madina sun yi su yawa, ba su iya kasar, sai su ce musu inna nabiyyan sayub'as, daga sun taba su, sai su ce akwai wani annabi da zai zo. Kada azalla zamanuhu, yace lokacin shi ya kusa, yace nattabi'uhu, in annabin ya zo wallahi zan mu bi shi, fa nuqatilukum ma'ahu, da shi zan mu yaƙe ku, kullum abinda ne abinda Yahuda suke gora ma ɗan garin Madina ai shine Allah ya ce wa kanu min qawli yastaftihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi da sun kasance suna gora musu wallahi wani annabi in yazo in muka kama ku kun san saboda a cikin attaura akwai siffan manzon Allah yace falamma kallamahu nabi sallallahu alaihi wasallam arafu na'at da ma manzon Allah musu wa'azi ko yasa gano siffar ta manzon Allah wanda Yahudawa suke faɗi musu kinan shine Allah ce wanda Allah ba su littahi ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san manzon Allah kamar yanda suka san diyansu na ciki kai wanda daga cikin su tayi nahi sanin manzon Allah ma da dana na ciki na kenan suna gora musu suna cewa annabin za a turo shi mu bi shi mu yake ku sai suke faɗi musu ga siffar shi siffar shi kaza ne bai cin kaza bai yin kaza yanzu da manzan Allah ma ya musu wa'azi sai suka gano ai shikin ne wanda Yahudawa suke faɗi qala ba'duhum li ba'd he suka ce la tasbiquna ilayhi al-yahud wallahi yahuda ba su riga yin imani da shi ba su goma san ba su wane ne Yahudawa inda an bar su su ba su yi imanin da shi Allah su ma ba zai yi saboda ni hasadan min indi anfusihim saboda hasada ba daga cikin su da yake ba ba bani isra'ili bane irin su fa amanu wa saddaqu sai suka yi imani ga baki ɗayan su sai gaskanta manzon Allah wan sarafu ila ibladihim yad'u qawmahum sai koma madina dan su ma mutane wa'azi falamma akhbaruhum lam yabqi durun min qaumihim illa wa fihi zikr rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da suka dawo babu wani gida a garin Madina sai kaji wanda yake ambaton manzon Allah da alheri da'awa da su waɗannan suka yi Asad bin Zurara Rafi bin Malik Mu'az bin Afra Yazid bin As-Salaba Abu al-Haysam Wayn bin Sa'id Ubada bin Samit da Mus'ab bin Umair babu gidan da babu wanda yake ambaton manzon Allah da alheri yace wa zakara rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana mausum wafahu minhum 12 rajula yace sai da yazo sa wani lokacin haji yace sai mutum 12 kuma suka zo a jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin lokaci ya yake nan sai mu tsaya anan abinda mun karanta na dini Allah sanya mu tarayyar lada a cikin shi na kuskure kuma Allah gafarta mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله كرم إيمانا الله كرم إيمانا الله كرم دغ حشيم شي عذاب شي دنيا ده الآخرة الله سنكو دامنا من البركة الله بيا بكاتن نا الهيري غبا كيدا الله كاو كونتي هانكلي ده تصرو ا قسم سبحانك اللهم وبحمد نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين